أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يعلم الله سبحانه وتعالى godiya da kawo wannan lokaci dan ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka al-jam'u bain sahihain na yahya ibn abul aziz al-yahya hay zamana cikin cikin kitabu siyar wannan shine darasin mu na 14 15 a wannan littafi mai albarka mujalladi na 3 muna cikin kitabu siyar zamu karanta hadisin babi na gaba malaka chaba ma kana yaba as nabi sallallahu alaihi wasallam min al umara wal rusul abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa na rasail zuwa manya manya shugabanni dan kiran su zuwa ga addinin musulunci malaka hadisi abdullah ibn abbas yake cewa ali ibn abbas radiyallahu anhu ma kana daga abdullah ibn abbas yake cewa Allah ya kawo masa yarda da shi da baban shi kana haddathani abu sufyan Abdullah ibn Abbas yake cewa Abu Sufyan ya bani labari min fihi ila fiya daga bakin shi zuwa bakina bana wannan ibara kamata ya ce daga bakin shi zuwa kunne na ana dan dai a tabbatar da cewa lalle magana babu inqita'i mubashara hadisi ne mausuli daga kissan da ta hito daga Abu Sufyan zuwa Abdullah ibn Abbas wannan Abu Sufyan ya ba Ibn Abbas labari bayan ya musulunta kala in talaqatu fi muddat fil muddat allati kanat bayni wa bayn rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayi balaguro zuwa kasar Sham aka cikin muddat da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi akani na da shi a lokacin da akai sulhul hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da Abu Sufyan kamar da muka sani Abu Sufyan a wannan lokacin lokacin da kai sulhu da biya shine shugaban Quraishawa yadda shugabancin da a hannun Abdul Muttalib yake baban kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdul Muttalib ya rasu sai abun ya koma shugabancin ya koma hannun Abu Jahal Abu Jahal kuma lokacin da kai yakin Badar sai aka kashe shi sai Abu Sufyan ya karba sai zanto shine shugaban Quraishawa a wancan lokacin to lokacin da aka zo aka yi sulhu tsakanin Quraishawa kafiran Makka wanda ke musguna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka sashi ya hijira tsakanin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai da aka yi sulhu sai aka dauki alƙawari shekara 10 kowa ya tsaya inda yake babu yaki babu cin mutunci babu tozartawa kowa ya tsaya inda yake kai Abu Sufyan da kai da mutananka ku tsaya Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam kai da sahabbanka shugabanci na musulunci ka zauna a Madina to yake cewa Abu Sufyan wannan lokacin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan dama yana rubuce-rubucen rasail zuwa manya-manyan shugabannin kristoci da yahudawa dan su shiga musulunci tunda yanzu babu yaki an sa course shekara 10 a tsaya a huta mun fahimta wata ruwaya tana nuna wata 10 ba shekara 10 ba wata 10 mun fahimta to wannan lokacin da aka sa wata 10 ke shi Abu Sufyan yake cewa sai muka rika taya muna kasuwanci saboda su a garin Makka ba kasa bace ta noma saboda duwatsu ke akwai ba su noma sai kasuwanci shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da wannan dama sai ya rika zuwa yana rubuta rasail zuwa ga manyan manyan mutane dan su shakira mutanen su shiga musulunci Abu Sufyan yake cewa an dalakatu fi muddati allati kanat bayni wa bayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin wannan mudda da aka dauka tsakanina da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai nayi balaguro kala fa bainama ana bi sham lokacin da ina kasar sham izi shi abi kitabun min annabi sallallahu alaihi wasallam ila hiraqal sai aka zo da wani littafi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuto shi zuwa ga hiraqal shine azimu rum shine shugaban rumawa a kasar sham kala wa kana dahiyatul kulaybi ja'abi yake cewa sai ga ja'abi sai waye zo da sakon wata runduna wasu jama'a wanda suka taso daga garin Madina su aka ba sako wanda ake musu laqabi da hiyya su ne suka taho da wannan sako suka zo suka kawo ma hiraqan fadafa'ahu ila azim al-Busra, shi wanda yazo da sakon sai ya ba shugaban Busra, fadafa'ahu azim al-Busra ila Hiraqal, shi kuma sai ya ba sakon, sakon daga hannun wannan zuwa hannun wannan har ya kai ga wanda ake so sakon ya kai, shine Hiraqal, shine shugaban Rumawa a ƙasar Sham. Qala fa qala Hiraqal, sai Hiraqal yake cewa هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي شن daga nan cikin garin nan mun samu wani wanda ke da alaka da wannan bawan Allah wanda ke Madina wanda ya aika da wannan littafin wanda ke nuna cewa yana ikrarin cewa shi annabi ne fa qalu na'am sai jama'an da muqarraban da ke kusa da shi sai suka ce eh qala fadu'itu fi naharin min quraish fi nafarin min quraish sai aka kira ni da ni da jama'a wa'anda muka taho daga Makka jama'an Qurayshawa da muka taho za mu tahiya mai kasuwanci a ƙasar Sham sai aka kira ni kamar sun san da shigowar Abu Sufyan saboda shi ma babban mutum ne ya shigo garin Sham dole a san cewa akwai manyan mutane sun shigo tunda shugaba ne shi fa dakhalna ala Hiraqal sai muka shiga wurin Hiraqal fa ujlisna bayna yadayhi sai aka sanya mu muka zauna gaban shi فقال سيكي شايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي واني ني هو قسنتي ده wannan bawa Allah wanda ke ikrarin cewa shi annabi ne فقال ابو سفيان سي ابو سفيان yake cewa فقلت انا sai nace eh ni ne ke kusanci da shi saboda ابو سفيان yana da alaka yana da zumunta da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kakan shi ne ya rike shugabancin Qurayshawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai aka ba Abu Jahal cikin manyan da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wahala da aka ba da ya rasu sai aka ba Abu Sufyan saboda me abin dangantaka ne sai ka cancanta ne yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata ruwaya ta nuna cewa yana haduwa da shi wurin kakan shi na biyu wasu sun ce kakan shi na biyar shine Abul Munaf mun fahimta kenan sai Abu Sufyan yake cewa ana ni ne fa ajalasani bayna yadayhi sai jawo ni sai ce in zo in matso gaban shi fa ajalasu ashabi khalfi sai sahabai jama'an da na taho tare da su abokan tahiyata sai suka koma bayana an ce shugaba ne ka zo gaban shi sai yace ka zauna nan wurin to kaga kai da ake so ayi magana da kai za ka shiga gaba su wa'ancan su koma bayanka su da ba da su ake magana ba summa da'a bi turjamanihi fa qala sai ya kira da wanda zai musu tarjuma saboda shi Hiraqal wancan lokacin ƙasa ce ta Rumawa yaren da suke yi ba irin yaren da ake yi Makka bane ba kuma ƙasa ce ta Nasara addinin su addinin Nasara suke yi sai suka aka kira wanda zai rika musu fassara su rika fahimtar yaren shi fa qala sai yake cewa kullahum ka gaya musu inni sa'ilun haza an hadha ar-rajul alladhi yasum annahu nabiyyun zan tambaye wannan bawan Allah da ke zaune game da mutanen da ke ikrarin cewa shi annabi ne fa in kadhabani fa kadhabuhu idan yayi mana ƙarya na wurin fa in kadhabani kenan ya ƙaryatar da shi kamata ibara ta zanto fa in kadhaba in yayi ƙarya fa kadhabuhu ku ƙaryatar da shi in yayi ƙarya to ku ƙaryatar da shi qala abu sufyan yake cewa waymullah wannan kalma ce ta mamaki laula an yu'assiru alayya ay in yu'assiru alayya al-kadhib in ba dai ina gudun kada su kama ni da ƙarya ba ya zanto qabila ta tunzarta nazo da sunan ni shugaba ne da na mushi dubara lakasabtu da na mushi ƙarya summa qala li turjumanihi sai wannan mai fassara yake cewa salhu ka ce mashi ka tambaye shi kaifa hasbuhu fiikum yaya nasaba shi hasb shine nasaba yaya nasaba wannan bawan Allah a garin Makka qala qultu abu sufyan yace huwa fina zu hasabin yake cewa cikin mu a kabilar da ya taso kabila ce babbar kabila Qurayshawa a Makka wannan lokacin babbar kabila ce qala fa hal kana min aba'ihi malikun shin daga cikin mahaifan shi akwai wanda yake rukon mulki ma'ana dan gidan wani mai mulki ne qala qultu la sai Abu Sufyan yace qultu la ba dan gidan kowa bane ba shi qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala shin kun taba kama shi da ƙarya kafin ya faɗi wannan kalmar da ya faɗa cewa shi annabi ne qultu abu sufyan yace la bum taba kama shi da ƙarya ba qala ayattabi'uhu ashrafun nas shin manyan mutane ne ke bin shi ke shiga musulunci tare da shi an du'afa'uhum ko kuma talakawan su ne miskinan su qara sai abu sufyan yace qultu bal du'afa'uhum a wanda ke shiga musuluncin nan mutane ne masu rauni qala yaziduna am yanqusun shin adadin mutanen suna karuwa ne ko suna ragewa qala qultu la bal yazidun sai ce a yawancin su suna karuwa qala hal yartad ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhul fiha sakhalatan lahu shin akwai wanda yake hita daga cikin addini a jama'a suna yin ridda su hita daga addinin musulunci bayan sun hita daga musuluncin bayan sun shiga kai sakhatan lahu dan su tozartar da annabi san sakhata dan a tozartar da wanda yake ake biya fa qala qultu la sai ke cewa ba su hita daga cikin musulunci qala fa hal qataltumuhu shin kun taba yaki tare da shi qala qultu na'am sai ce eh mun taba yaki da shi qala fa kaifa kana qitalukum iyahu ya yaqin ku ya kasance tare da shi qala qultu takuna alharbu bainana wa bainahu sijalan mun kasance yaki tsakanin mu cin nasara ne yau mu cin nasara gare shi wata rana cin nasara gare mu shine sijal yusibu minna wa nusibu minhu yau mu ci nasara mu haukan shi wata rana shi ma ya ci nasara gare mu qala fa hal yaghdiru shin ya taba saba muku alƙawali kun taba alƙawali da shi ya saba ya taba cin amana ku qala qultu la sai ya ce a wa nahnu minhu fi hadhihi almudda amma ga mu muna cikin wata wani alƙawali da mu da shi la nadri ma za huwa sani'un fi sai dai bamu san me za a aikata ga cikin wannan alƙawalin mu da mu taba kama shi da alƙawali biya saba amma yanzu ga yayi alƙawali da shi in ya cika alƙawali to in ya saba to nan ne za mu fara kama shi qala wallahi ma amkanani min kalimatin udkhila fihi fi sha'ni hadha fiha shay'an khayra ghayra hadhihi kana abu sufyan sai ya ce wallahi na rantsi da Allah ma amkanani min kalimatin udkhila fiha shay'an babu wata kalmar da ji tambayoyin da yake mini babu abin da ya tada mini hankali cikin kalmomin da ya tambaye ni ghayra hadhihi in ba wannan kalmar da ya tambaye ni ba hal ya gajiru wannan ita ta tada mini hankali qala fa hal qala hadha alqawl ahadun qablahu shin akwai wani wanda ya taba fadin wannan kalmar shi ma ya hito ce shi annabi ne kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam qultu la sai ya ce babu wani wanda ya taba fadin wannan kalmar summa qala liturjumanihi sai ya ce ma masu tarjuma qullahu ku ce mishi inni sa'altuka an hasbihi fiikum tambaya ta farko da na tambaye ka cewa na tambaye ka game da kabila shi da matsayin shi da nasabar shi fa za'amta annahu fiikum zu hasabin kace kai ikrarin cewa yana cikin kabila babban kabila wa kadhalika ar-rusulu tub'as fi ashabi qaumiha cewa wannan ya tabbatar da cewa dama annabawa ana aiko su ne cikin manyan su wannan gaskiya ne amma ka duba annabawa dama ana zaben cikin kabila babban kabila amma cikin kabilar su ake turo amma sai a duba babban kabila aiko su kenan wannan tambayar da ka faɗa ta ba da amsa cewa akwai kanshin gaskiyar cewa shi annabi ne wasaltuka hal kana fi abaihi hal kana fi abaihi malikun shin na tambaye ka akwai cikin mahaifan shi akwai shugaba daga ciki fa za'amta alla sai ka bani amsa cewa babu fa qultu law kana min abaihi malikun inda akwai shugaba cikin mahaifan shi qultu da na ce rajulun yatlubu malakat abaihi cewa kawai yana neman mulkin baban shi ne yana neman sarauta ne shi yasa ya to dan yayi difa'i dan yayi kariya ga masarautar game da sarautar mahaifin shi wasaltuka an atba'i sai na tambaye ka game da masu biye shi adu'afa'uhum am ashrafuhum shin manya ne masu matsayi ke shiga musuluncin ko kuma kanana ne matalakawa muskilai fa qulta sai ka ce mani bal du'afa um sai ka bani ansa cewa masu rauni ne ke shiga addinin wa hum atba'ir rusul dama masu rauni suke biyan annabawa wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala shin na tambaye ka ka kun taba kama shi da ƙarya kafin ya faɗi wannan kalmar fazamta Allah sai ka bar ansa cewa baka taba kama shi ba fa araftu annahu lam yakun liyada al kadhiba sai na tabbatar da cewa ba zai taba barin ƙarya ba liyada al kadhiba alal nas ba zai taba barin ƙarya ga mutane ba summa yazhabu fa yakdhibu ala Allah sai kuma ya taya ma Allah ƙarya kenan wannan ya nuna cewa tunda baya muku ƙarya ku mutanen gama gari to bai wa yaji kuma ya makani ayyama Allah ƙarya wa sa'altuka hal yartadu ahadun minhum an dinihi ba'da ma yadkhulu fihi sakhatan lahu shin na tambaye ka cewa akwai wanda ya taba ridda bayan ya shiga musulunci dan ya tozartar da addinin nashi fa za'amta Allah sai ka gaya mana cewa ba wanda ya taba yata wa kadhalikal iman haka ne imani idza khalata bashashatul qulub haka imani idan ya cakudi da jinin zuciya to yana tabbata ne ba za a fita ba in dai imani na gaskiya wasaltuka an yazidu am yanqusun na tambaye ka shin yaziduna am yanqusun suna karuwa ne ko suna ragewa fa za'amta annahu yaziduna sai ka gaya mana cewa suna karuwa wa kadhalikal iman hatta yatim haka ne imani idan mutane suka fara shiga musulunci to ba za a tsaya ba har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kammala shi wa sa'altuka hal qataltumuhu na tambaye ka shin kun taba ya kashi fa za'amtu annakum qataltumuhu sai ka kuma bani labarin cewa suka ga mun cewa kun taba ya kashi fatakuna alharbu bainakum wa bainahu sijalan sai ka ga mun cewa yaki tsakanin ku cin nasara ne yanalu minkum wa tanalu minhu kuna iya cin nasara kan shi ma yana cin nasara kanku wa kadhalika ar-rusulu tutala haka ne annabawa ana jarabtar su watarana asayyaki su ci nasara watarana kuma ci nasara kansu summa takuna lahum al-aqiba sai zanto kuma a ƙarshen ranar al-qiyama kuma ta su ci wa sa'altuka hal yaqdir na tambaye ka shin yana saba alƙawali yana cin amana fa za'amta annahu la yaqdir sai ka bani ansa cewa ba ya wannan wa kadhalika ar-rusulu la yaqdir la taqdir haka annabawa ba su saba alƙawali idan suka yi alƙawali wa sa'altuka hal kana ahadun kan hal kana ahadun hadha alqawl qablahu shin akwai wanda ya taba fadan wannan kalmar kafin shi fa za'amta Allah cewa ka ce mun babu wanda ya taba fada fa qulta law kana qala hadha alqawl ahadun qablahu inda wani ya taba ikrarin annabta kafin shi qultu na ce rajulun itamma bi qawlin qablahu kenan mutun yayi koyi ne da magana da yayi shi wani ya taba fada shi ma ke son yayi ta summa qala sai yake cewa bima ya amurukum to da me yake umarta ku qala qultu yace ya amuruna bis sala yana umarta mu mu sallah wa zakati da zakka wa silatin da sada zumunta wal afaf da sauƙaƙawar tausayi wa firwatan wa tarwa yake cewa wal wafa wal amana yana sa mu cika wafa shine cika alƙawli wal amana da cika amana da riƙon amana wa fi ruwayatin ya'muruna an na'budu Allaha la nushriku bihi shay'a kuma yana umarta mu bauta ma Allah shi kadai ba tare da mu hada shi da wani wurin bauta ba wa yana hana amma kana abudu aba'una sai kuma yana hana mu bauta yana hana mu bauta abinda mahaifanmu suka sanci suna bautawa kana in yakun kama taqulu fihi haqqan fa innahu nabiyyun in dai abinda ka fada gaskiya ne kamar da ka fada in dai magana kanan gaskiya ce to wannan annabi ne wa hadha وهذا من ايه وهذا قد كنت اعلم انه خارج kenan na san cewa dama na taba jin labarin cewa za a aiku annabi dama an ba labarin cewa za a aiku annabi walam aqun azunnu anna azunnuhu minkum sai dai ban yi tunanin cewa daga cikin ku ne za a fitar da shi ba irakal ya san cewa za a aiku annabi amma bai san cewa cikin quraishawa bane ba za a aiko shi walau anni a'lam an anni akhlusu ilayhi la ahabbtu liqa'uhu inda na sai inna hadu da shi za a rabuwa ta hankali ta daidai to da na yi kokari in ji a hadu da shi amma yana ganin cewa shi shugaba ne kuma shi ma wance yana ganin shugaba ne haduwan ba za ta yi dadi ba walau kuntu indahu lagasaltu an qadamaihi inda ina kusa da shi da na wanke tafin kahuwan shi na sha saboda matsayin shi da ya sani wala yablughanna mulkuhu ma ta hatta qadamayya da ya zanto mulkin shi ya zanto kalkashi na kuma da kwace mulkin zai ya zanto kalkashi na qala summa da'a bi kitabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce to yanzu a fito da littafin da yazo da aiko can duka tambayo ni ne ya tsayi ba abu da littafin ba har yanzu ba abu da risalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ba fa qara'ahu sai aka hiddo littafin aka karanta fa idza fihi sai ga abin da ke cikin shi bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai min muhammadin rasulillah daga muhammad a manzo allah ila wa fi riwayatin abdullah wa rasulihi wa riwayatin muhammadin rasulillah kina abdullah bawan shi da manzan shi bawan shi kuma manzan shi ilahi raqal azimur ruh zuwa hirqal shine shugaban rumawa salamun ala man ittaba alhuda aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma ba'du bayan wannan shahidai fa inni ad'uka bi ni'ayati alislam ina kiranka zuwa ka shiga musulunci aslim taslam ka musulunta ka tsira wasilu wa taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta Allah ya baka ladaka guda biyu fa in tawallaita fa inna alayka ismul arisiyin idan kuma ka kiyaye ya baya to ka sani cewa kana da ismu arisiyina duk wanda ke kalkashin ka yake musulunta dan ya ji kalmar ka to ka sani cewa kana da zinubin su sai ya karanta cewa ya ahlul kitab ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bi shay'a wa la yattakhidh ba'dhuna ba'dan arbaba min dunillah hasu qawlihi wa shahadu bi anna muslimun sai zuwa karshen aya kenan aka karanta wannan aya ya ahlul kitab ya ku wa'anda aka bai walita yahuda da nasara ta'alu ila kalmatin ku zo zuwa wata kalma ita ce kalmar tauhidi sawa'un bainana wa bainakum daidai take tsakaninmu da ku kowa in ya shiga cikin wannan kalmai to kowa kalma daya ce wace kalma Allah na'budu illa Allah cewa kada mu bauta ma kowa sai Allah shi kare wala nushrika bi shay'a wa da mun shirka ba wala takhuz ba'dna ba'da arbab min dunillah tsakaninmu da ku ba wanda zai dauka wani shugaba ga wani ya musifita wani game da Allah indai akwai shugaba Allah shine shugaba gaba daya kada mu jire rin shaye da shugaban wani zuwa shugaban wani har zuwa karshen Allah aya mara ke cewa har zuwa karshen cewa wa shahadu bi anna muslimun idan kuka juya baya to ku sani cewa mu musulmai ne falamma faraga min qira'atil kitab lokacin da ya gama karatu littafi irtafa'atil aswat indahu sai ga sauti ya tashi dama ayan fadawa idan aka karanta kai wani abu mai yarda shi ba kai kuma yarda mai kai shi akai ta kururuwa mun gane wa kasral lagatu sai ga zage zage yayyawa wa umira bina fa ukhrijna sai aka umarci aka kore mu aka watsar da mu Abu Sufyan yake cewa aka kore su qala fa qultu li ashabi sai na ce ma mutane na wanda muka zo da ina kharajna lokacin da muka fito bakin kowa laqad umira amru ibnu abi kabsha lalli al'amru ibnu abi kabsha akwai shawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa addini suna mai laqabi da ibnu abi kabsha sunan annabi ne kuniya ce ta annabi shine Abu Sufyan ya ce lalle al'amran ibnu abi kabsha ya girma abun ba wasa bane ba innahu laqafuhu malikum malku banil asfar hagga shugaba cikin shugabannin manyan manyan shugaba ya ji tsoron shi fama zuntu muqinan daga wannan lokacin na ƙara tabbatarwa na ƙara nutsuwa wasiruwa sun zalilan sai na zanto kaskantacce gaban wannan al'amari bi amrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da al'amra annahu sallallahu alaihi wasallam summa annahu sayazharu lalle wannan al'amran cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan shi sun girma hannan hara ya tsarewa ga manyan shugabanni tun daga Sham asun tsorata da shi to kaga ashe abin nan na tabbatar cewa lalle bayanan shi za su bayyana hatta adkhala Allahu alayya al-islam Abu Sufyan yake cewa har sai da damuwa ta shige ni har sai da na Allah ya sanya musulunci cikin zuciyata wa fi ruwayatin wa ana karihu ina mai kyaman musuluncin Allah subhanahu wataala ya sa shi cikin zuciyata wa fi ruwayatin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a bi ba'a bi kitabi ila kisra annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika littafin shi zuwa kisra ma'a abdullah bin azib wa abi huzafa as-sulami kisara sunan hirakal ne asalin sunan shi kaisar sunan asalin hirakal wannan shi kuma hayrakal mulkin ne kamar fir'auna duk wanda ya hauko shi fir'auna ana ce mai fir'auna ba sunan fir'auna ba shi bane asalin sunan shi kenan wanda ya hauko shi rai ana ce mai fir'auna in ya mutu ko aka janye da shi wani ya hauko shi rai shi ma fir'auna za a kira shi to hirakal a kasar Sham to duk wanda ya hauko shi rai shi ma haka za a kira shi in ya kauce kenan a hirakal ba asalin sunan wannan shugaban bane ba asalin sunan shi Kaisar kada yake cewa fa amarahu an yadfa'ahu ila azim al-bahrain sai aka ce wannan lokacin a tura takardar ta shi hannu kamar yadda muka karanta ci zuwa shugaban Basra fa dafa'ahu ila azim al-bahrain ila kaisar shi kuma wancan sai ya kai ta zuwa hirakal falamma qara'ahu mazzaqaha mazzaqahu lokacin da ya karanta takardar bayan an gama inda kun ga can waccan ruwaye ta nuna cewa Abu Sufyan horasa sai horasa akai ana ta kururuwa kenan takardar ya gata akai fa qala ibn shahab sai ibn shahab zuhuri yake cewa fa hasitu anna ibn ishab alimin sayyab cewa na wannan ina kwada ina tunanin wannan ruwa daga Abu Musa ibn Musayyab ne fa qala yake cewa fa da'a alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mazzaqu kullu mumazzaq sai Allah ya musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya Allah ka rosa ka ciccire duk wanda ya ciccire wannan takardar wannan shine kissa iraqal azimur rum tare da Abu Sufyan kamar yadda muka yi bayani shi Abu Sufyan wannan lokacin bai musulunta ba ya zanda shi shugaba ne masu zuwa su dauko kasu kaya daga Sham su kai su Makka suna saidawa tunda su ɗan Makka dutse ne su ba su da lokaci ba su da kasan noma to kaga yanzu Abu Sufyan dangantakar da yake da ita ana bincike ta kan shugabanci dama kai bincike kafin ka fara yankan abin da aka zo maka da shi kaga kafin ka shiga ka fara wulakanci ka ƙara tambaya ya tambaya cewa ke da nasaba da irin wannan da wannan bawan Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya ce da shi kenan nasaba da shi irin wannan da aka zo da shi dama tambayoyin da ya mai dama irin tambayoyin wanda an tabbatar da cewa Annabi ce da irin wannan siffofin din da shi dama Hirakal ya ce ya san da wanda zawo Annabi sallallahu alaihi wasallam dama aya ta yi bayani sun san cewa cikin Injila saboda shi ba nasari ne yana da bisa addinin Annabi Isa a wancan lokacin kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta jama'ar da ke akwai wasu suna nan bisa ikirarin cewa su ba su yarda da Annabi Isa ba suna nan bisa addinin suna Annabi Musa su ne Yahudawa wasu kuma waɗanda ke can wajen irin sai Najashi da su bangaren Rum na Sham duka waɗannan bangaren dina Sara ne ɗan Madina da sauransu ne Yahudawa waɗancan su da Rumawa da ƴan Sham da ƴan Habasha duka wannan Kiristawa ne addinin Annabi Isa suke ne to nan wurin kaga shi Hirakal yana bisa addinin Kiristanci yake cewa da ma ya ji labarin Annabi za a aiko shi da ma sai kin karanta cikin Injila za a aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai yake cewa ni ban san cewa cikin ku ba a tunanin shi kamar yadda wata ruwaya ta bayana cewa dai bayani cewa ina tunanin cikin Bani Isra'ila za a turo ma'ana cikin Yahudawa ya yi tunanin cikin Bani Isra'ila za a turo annabin da ake bada labari ashe cikin ku ne za a turo shi to kaga tambayoyin da ya mai wannan sune tambayoyin da ke tabbatar da cewa lalle annabi ya mai tambaya cewa wai mutunan nan yana daga cikin shugabanni ko ko yana da matsayi ko ba yana da matsayi to dama alqur'ani ya nuna mana cewa wanda ake aikowa Allah yana aiko annabi cikin al'umma cikin kabilar da za a aiko musu annabi amma kuma ana duba manya daga ciki kamar yadda muka karanta kisar Shu'aib Shu'aib lokacin da suka juya mai baya cha suka yi mai walaula rahatuka la rajamnaka in ba da matsayin ka da mun jihe ka dan dai kana da matsayi dan babban gida ne kai la rajamnaka to kaga wannan ya nuna cewa ashe annabi Shu'aib shi ma cikin babban gida aka aiko shi aka annabi Lulu yake cewa law anna li bikum quwwatan la'awi ila ruknin shadid in ba dan ni ina da ƙarfi ba a shida da abin da zai faru a tsaye lokacin da suka juya mai baya da bakin shi suka zo yana lallaba sai yana tarareye su ko ya kuri wannan haulai banati haulai daisi da sauransu yana nuna bakina ne amma suka juya baya shi kuma ya maida musu ansa yake cewa ashe in ba dan da ina da ƙarfi ba ina da dan gidan babban gida ne da abin da za ku aikata da yahi wannan haccewa yake yanzu nan babu wani wanda mai hankali wanda za a yi hankalta ku bar wannan abun amma duk ba su yi magana shi ba kenan wannan ya nuna cewa ashe
ana aiko annabi daga cikin annabawa cikin kabila kabila kuma ana aiko duba cikin babba daga cikin su mun fahimta sannan kuma kaga tabi'a ta annabi cewa baya saba alƙawli baya taba yin ƙarya kuma baya cin amana kaga duk wannan sukufin an tambaye Abu Sufyan da ya bada cewa baya wannan sannan kuma shiga musulunci suna karuwa ne ko suna ragewa kaga ni ba muka duba tun farko musulunci da annabi ke makka duka lokacin da kafiran makka quraishawa suka shamu annabi sallallahu alaihi wasallam kai yayin hijira ta habasha duka su nawa ne su sha wani abu ne suka dai wata ruwa tana cewa su sha hudu suna cewa sha biyar cikin maza amma da za a komawa hijira ta biyu mutun da ya koma wasan mutun 80 da wani abu suka koma to kaga musulunci karuwa yake kaga kenan ba ragewa yake ba wannan ya tabbatar cewa lalle musulunci a wancan lokacin jidda annabi an yi karhin shi an yi saitara kan shi Quraishawa sai yi karin shi manyan shi ne da kakannin shi ke rukon matsayin Quraishawa matsayi a Makka amma duk da wannan Allah da yake Allah ya kaddara cewa ga abin da zai faruwa baya da suka iya dole suka yi hakuri sannan kuma Abu Sufyan yake cewa a cikin abul amran da yake umartan mu yana umarnin mu cewa mu bauta mu Allah shi kadai mu bar bauta mu abin da mahaifan mu suke bauta mawa duk wannan ya zaro mai sai tabbatar da cewa lalle wannan bawan Allah annabi ne to kaga kuma cikin littafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika kaga daga cikin hikimar cewa in za ka fara rubutu ka fara bismillahir rahmanir rahim wannan dabi'a ce tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kuma yace mu she kira shi zuwa ka shiga musulunci ko kuma me za ya faruwa na farko yace ka shiga musulunci kana da lada guda biyu kamar yaya yana da lada guda biyu ya in ya shiga musulunci kaga kiran shi in ka shiga musulunci lada biyu za ka samu kamar yaya yana da lada guda biyu tana addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya imani da Annabi Isa kaga ne yana da lada sannan kuma ga yana ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada guda biyu mun fahimta sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kuma ka juya baya to kana da zanubin al'ummarka da kai ne shugaba in ka fara shiga musulunci da kai tsawa kace kowa shiga zai to in kuma ka karba to duk wani wanda yana da ra'ayin ya shiga musulunci ka hana shi to zanubin shi zai haukanka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna alayka ismul arisin duka mutanen da ke karkashin ka wanda za su musulunta in baka yi me ba in baka musulunta ba to su ne zaka jama kuma zunubi zai dawo gaba daya kanka wannan hadisi ya kare kuma wannan hadisi ya nuna mana cewa abu mai muhimmanci lokacin da sakonni na annabta lokacin da aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya yake aika sakonni ba zuwa zai bada al'umma shi aje ayi wa'azi dan saboda kahire ne san ga damar su hawo mutane da yaki ta kalkashe mutane a takarda ake rubutawa aje a samu dan aike kaga dan aiken ma ba zuwa zai direct ba yaje ba shugaba saboda irin wannan ai iya rike dan aiken dan aka karanta aka ji abin da ke akwai suna aika shi saboda su wannan lokacin ba su san addinin musulunci ba mun fahimta suna bin addinin Annabi Isa ne amma ba su san kamar ma addini yadda yake karantarwa ba to kaga yanzu Abu Sufyan me yake cewa a lokacin kaga shi Abu Sufyan ba ma musulmi bane ba kuma ba ya nuna musu cewa bane ina tare da wanda kuke magana ba a dan dai ina da dangantaka da shi ne amma kana ga cewa sa mu aka kore aka hidda mu kuma aka yaga takarda to wannan kaga dabi'an wanda ba musulmi ba komai zai iya sako ne daga annaban Allah amma kuma ya ga takarda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mai addu'a yace Allah subhanahu wataala ya roki Allah ya ciccire duk wanda ya ciccire wannan takarda Allah ya yi mishi abin da ya mata takarda sai babu na gaba babu da ke cewa la tasaluna amma amma wal tasaluna min allazina utul kitabi min qablikum ana abi anna usama bin zaid radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himarin abi usama bin zaid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo bisa jake shi ala ikafin ala qatifatin fadkiya ala ikafin da ya hawo sai an sirri abu mai tauri ala qatifatin fadkiya kuma sai sa kaya ga jikin shi kuma kaya masu kwari wa ardafa usama wara'ahu sai sa usama ya hawo bayan shi ya'ud Sa'd ibn Ubadah dan su je su ziyarto Sa'd ibn Ubadah qabla waqa'ati Badrin kafin ayyakin Badar fasara hatta marra bi majlisin fihi Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai suka tahi Usama na bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shaki suka tattafi sai suka zo wajen wani majalisi wannan majalisin akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa dalika qabla an yuslima Abdullah kafin Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya musulunta wa fil majlisi akhlaqun min al mushrikin wa muslimina wal mushrikin abadat al awsani wal yahudi a wannan majalisin akwai musulmai a wannan wurin sannan akwai mushrikai sannan kuma akwai yahudawa da masu bautar gumaka duka majalisin ya tara wayannan wa fil majlis abdullah bin rawaha kuma cikin musulmai akwai abdullah bin abi rawaha dake zaune falamma ghashiyatil majlis ajajat dabbati dabba lokacin da suka zo daidai majalisin daidai wurin mutanen sai dabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tono sai ta kada kura fa khammara abdullah bin abi bin ubay awfahu bi ridaihi sai abdullah bin ubay bin salul sai shawo gefan zanan shi sai ya dade hancin shi kala la tughabbiru alaina yace kada ku tara kaka tara mana kura ma'ana annabi yake matsawa kada ka tara mana kura fa sallama nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafa wa nazala sai annabi ya musu sallama sai ya tsaya sai ya sabko fa da'ahum ila Allah sai ya musu wa'azi su kira su koma zuwa ga Allah fa qara'a alaihimul qur'an ya karanta musu qur'ani fa qala abdullah bin abi bin ubay bin salul sai abdullah bin ubay bin salul yake cewa ya ayyuhal mar'u ya kai wannan bawo Allah innahu la ahsana mimma taqul abin da kake fada ho abu ne mai dadi in kana haqqan amma in dai gaskiya ne kake fada abinda labarin da kake karanto mana mai abu ne mai kyau mai jin da mai dadin shi amma dai fa in gaskiya ne fala tu'zina bihi kada ka cutar mu da wannan karatun naka kada ka cutar da mu fi majlisina a wannan majalisin da muke zaune warje ila rahlika ka koma gidanka fa man ja'aka faqas alaihi ka koma gidanka duk wanda ke son musulunta sai ka gaya mai duk abin da zaka gaya mai amma muna kaka cutar da mu فقال ابن رواحه سيب الله بن ابي رواحه يكي تشوا بلا يا رسول الله تيسي يا النبي الله شغبا فغشنا به كبام لاباري به في مجلسنا كقوا تامن wannan majalisin namu fa innahu nuhibbu zalika fa innana fa inna nuhibbu zalika muna jin dadin wannan labarin first menene fastabal muslimuna sai mutane suka musulmai suka ji dadin wal mushrikuna wal yahud musulmai da yahudawa sai suka tashi kowa ya tashi tsaye kamar za a fada musulmai an taba annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa da mushrikai su kuma abinda ba su sore hatta kadu yatasawaruna har sai da suka so su yi saura su yaki su ayyaki a wurin falam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam yusakkituhum hatta sakatu yuskinuhum hatta yuskitahum hatta sakatu annabi sallallahu alaihi wasallam bai goshe bai yana cewa su hakuri su shiru ana ta wannan an tabo annabin shi an tabo musulunci ya tashi irin sa Abdullah bin Abi Rawaha wancan kuma munafikai da mushrikai da yahudawa su ma sun tashi ana san ayi hada annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin ya sa su shiru farakiba nabi sallallahu alaihi wasallam dafatahu hatta dakhala ala Abu Sa'd bin Ubadah annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya hauda bashi ya ci gaba da tayin shi ya kyare su bancin sai shiru faqala lahu ay sa'd annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musa'ad bin abi ubada alam tasma ma qala abu hubab shin baka ji abinda abu hubab shine kunya ce ta abdullah bin ubay bin salul shine abu hubab baka ji abinda wancan munafikin yake fada ba yuridu abdullah bin ubay bin salul yana nihin wancan abdullah bin ubay qala sa'd ya rasulullah sai sa'd yake cewa annabin allah i'fu anhu haka ne ifa anu wasfa kayafe musu kuma ka juye baya kai ka baka ji ba falqad a'taka Allah lalle Allah ya riga baka ma aka abinda ya baka na matsayi walaqad ijtama'a ahlu hadhihi al-bahra mutanen wannan bahara balada kenan mutanen wannan garin sun tattaru ala an yatarajjahu fayusibuhu sun tattaru dan su sashi shi fayusibuhu su sashi shine shugaba falamma radda zalika bil haqq alladhi a'daka sharika bidalika lokacin da ka zo madina an tattaru za a sanya shi zanto shine shugaba amma ko da ka zo da gaskiya da ka zo da ita sai mutane suka juya mai baya suka kiyarda suka kibin shi to wannan bakin suke shine sharika bidalika sai ya ji haushi yana hasada game da wannan abin da ya faru fadhalika alladhi fa'ala bihi ma ra'aita fadhalika allazi fa'ala bihi ma ra'aita to abinda kaga ya aikata maka kenan hasada ce saboda da yanzu ya zanto shugaban mutane amma yanzu zan waka sai ya zanto wannan magana ba ita ake ba to wannan haushi ne yake ji kada ka damu da shi ka yafe mishi wa fi ruwatin fa'afa anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa turwaya sai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabu yaghfiruna anil mushrikina yafuna anil mushrikina sai zanto annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mushrikai suna yafe annabi da shi da sahabban shi suna yafe ma mushrikai abin da suke musu wa ahlul kitab da yahudawa da nasara abin da suka musu suna yafe musu kama amarahumullah kama yadda Allah subhanahu wataala umarce su ya ce musu yafe fa'fu wasfahu wa yasbiruna alal adha kuma suna hakuri da cutarwa da ake yi musu yahudawa suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam zaman da yayi a madina kafin su fahimce shi mun fahimta qala Allah azza wa jalla Allah yake cewa la tusalunna min allazina utul kitab lalle za ku ganin cewa za ku haƙuwa da tambayoyi game da ahlul kitab min qablikum wa min allazina ashrafu adha kaseera za ku haƙuwa da cutarwa ga mutanen da ke bin addinin yahudanci da nasara za ku haƙuri tun kafin ku da mu an cutar da annabawan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane farko annabi Musa ya cuci da su dake ganin cewa shi dake ganin cewa da suke ikirarin cewa annabin su ne shi ma ya cutar da su sun cutar da shi barantana kai wa qala Allahu Allah yake cewa wadda kasiru min ahli kitab law yardunukum aya ke cewa wadda kasiru lalle ahli kitab yawancin su suna kwadai law yardunukum min ba'di imanikum kufaran inda za ku komawa kafirai bancin ku musulunta kowane ba yahudi ba nasari yana kwadayin cewa inda ma duka kowa ya koma kafirai hasadan dan yin hasada min indi anfusihim daga cikin zukatan su hasada ce kawai saboda an ga addinin ka ga yana daukaka yana habbaka kowa na shiga su kuma addinin su ya tsaya cak wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwal afwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kokarin ya saba ma kanshi da yafuwa ma amarahu Allah bihi akan Allah akan abinda Allah ya umarce shi da shi hatta azina Allah fi ata azina Allah fihim an sai lokacin da Allah ya musu izini falamma gaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam badara lokacin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam izini ya sai yaki lokacin da suka yi yakin badar faqatala Allah bihi sanadid quraish kufar quraish lokacin aka kashe manyan shugabannin qurayshawa irin su Abu Sufyan lokacin ayyadu su da shugabanni a wancan lokacin da aka taho shi da shugaban wancan lokacin shine Abu Jahl da aka zo wannan yaki manyan Quraysh aka kashe musu daga cikin su akwai Abu Jahl qala ibn Ubay bin Salul shi Abdullah ibn Ubay bin Salul sai ya ce wa man ma'ahu da shi da wannan ke tare shi minal mushrikina da mushrikawa wa abadatul awsan da wanda ke bauta gumaka hadha amrun qarta wa shaha wannan al'amuran ga yanayin ya fuskanto mu fa bayu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haka tun daga fa al'amuran nan na yaki sun fuskanto mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya fa aslimu dan haka ku shiga musulunci da mushrika amina mushrikai da Abdullah ibn Ubay bin Salul shine ada shi ake hada kai ake cewa to tun da fa al'amuran nan ya kai ga kashe kashe to ku koma ku shiga musulunci wa fi ruwayat Anas dan Malik yake cewa fa qala ilayka anni lokacin ruwayat Anas shi lokacin da suka zo abinda ya bude baki ya ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ilayka anni ba ruwanka da ni wallahi laqad azani natul himarika lalle warin jakinka sai ya cutar da ni kaga natul himarika warin jakinka ya cutar da ni fa qala rajulun min al ansar minhum sai ga wannan daga cikin mutane wanda suka musulmai da kai dake tare da su wannan wurin wallahi sai rantsuwa la himaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqiyab riham minka wallahi jakin annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kanshin jakin annabi sallallahu alaihi wasallam yahi warin dake jikinka kaga nan wurin abin nan an maida mashi raddi kwatan kwacin irin shi nan annabi bai maida mai ansa bai kyale shi sai ga wani ya tashi ya hasala ya nuna cewa jakin annabi sallallahu alaihi wasallam kasance ni jikin jakin annabi sallallahu alaihi wasallam yahi ajinki kasance ni jikinka kaga nan wurin la'anatullahi alaihi Allah ya la'ance shi irin kalmomin da yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fagadiba li abdullahi رجل من قومه سيغا wannan mutanen da ya faɗi wannan kalmai sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya hasala yayi hushi da wannan kalma da aka fashatamahu sai zage shi fa gadiba li kulli wahidin minhumma ashabu sai kowa bangaren kowane ne ya hasala bangaren munafiqai mushrikai yahudawa da nasara na wancan bangaren na Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka hasala shi ma bangaren musulmai suka hasala kowa ya hasala fa kana bainahuma harbun bil jarid sai ga yaki ya haru tsakanin su bil sharid da abuwan dabino ana buge-buge wal aidi da hannuwa wal ni'al da takalmi kenan kowa na bugun dan uwan shi fa baladana annaha unzilat sai ga labari ya zo mana an saukar da wata aya wa in ta'ifatan min al mu'minina idan wata wani bangare na mummune suna fada ikatatalu suna yaki fa aslihu bainahuma ku sasanta su tsakanin su kenan idan mushrikai wai musulmai da musulmai ko kuma mumune da mumune tsakanin su kaga nan wurin wayancan bayan Allah an kira su mumune didda munafikai ne ba musulmai bane ba amma bangare guda biyu ne tunda akwai musulmai cikin su wanda sun yi musulunta musulunci na ƙarya irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to kuma da wannan mumune na gaskiya annabi ke cewa dukan su wannan a tattaro su a sasanta su Allah ke cewa in bayan fatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan suna yaki tsakanin su ku shiryar da su ku sasanta su wannan hadisi shi ma yana karantar da mu kissa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul abinda ya faru da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya ja sosai ko to za mu tsaya nan wurin idan akwai tambaya cikin hadisi ana yi tambaya amma tambaya kenan sati mai zuwa sai mu ci gaba tunda mun da ya fassara hadisin da kalmomin shi إن شاء الله أبونا ما كفر عادة الله كبام الارش أبونا ما كفر عادة قصفر الله كيف منا الله كنونا منا قصفر كبام يكون جارا الله كيف يكون أكم قومي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك